Jumana, kusea guys.
Concept Seaman on the beat.
Kada ge amma katafi Kinzo na daya ammi kitafi Kafa di amma kasaki Sada chigaye wataran zai zama zance Sada chigaye wataran zai zama zance Kada ge amma katafi Kinzo na daya ammi kitafi Kafadi amma kasaki Sada chigaye wataran zai zama zance Sada chigaye wataran zai zama zance Kun san bana so ku kashe kanku da tunani Shi yasa nake ta rairawa don ku gane Gaskiya ɗaya ne, yanzu kun gane Ko a'a, ina matan aure Masu neman juna biyu, kar ku fasa Yin addu'a wannan sama shi ne mai bada nasara In ka faɗi sai ka tashi, in ka tashi kar ka faɗi Dan nishaɗi zani baku babu fashi Da ni da BOC amini na ga harshen Mata girgiza a cikin baki Shi yasa nake ta tofa muku kamar kaki Ku zo don mu buga da wan sakis Ha, ta, ku garo service Ku zo don mu buga da wan sakis Ha, ta, ku garo service
Yeah Ya ma tambaya ka ansa ya sauke ka yi dar waya ka shanya an dauke an bugo ma waya ka daga an fauce ka yi anya ba ka gaza an kushe but yet do not let up at that point flip through to see the other side of that coin ka jure sosai domin duk mai saurin kuka baya taba kaurin suna suka ce mun banza gara dan da tiken ka bola ya su biyu da man jakara wai ban da sa'a dan sun yi sama ko sama kara I yanzu ni karshe ne dan na gagara hard headed whatever I want I get it will not let it slide till what is mine I'm given Young homie, do not forget where you from If the path ain't right, don't hesitate to take a U-turn Cause bad deal comes when you're about getting a good one As much as the soil is concerned, this is true, son
Kada ge amma katafi Kinzo na daya ammi kitafi Kafadi amma kasaki Sada chigaye wataran zai zama zance Kada ge amma katafi Kinzo na daya ammi kitafi Kafadi amma kasaki Sada chigaye wataran zai zama zance
It's hard to understand what it takes to be a man It's peace for the gods, what I take to give a man Cause being affected, you fake to be a fan You comply for real, we're still in demand We all in the news, who was parked to the Jews We save the hype, we is Christ to the Jews Your soul is quite confused, I'm the price you refuse Y'all do the acts, now you try to do refuse This rap game is cruise, carving is cues Having is cues, shit is give and take We don't even sleep, we stay on the wake Sleep on your ass, put them stakes on your wake When God playing your life, Lando is your Drake Y'all bitches keep a steady blow like I'm cake I'm from the hilltop, this is rap miseducation OC, Lando on charges, this is boss premeditation You know what I mean?
Ina jin kuku na ji na ji na ji na ji